mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lefin murya zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan Azara inda a daidai wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana kuma babban imamin masallacin Malam Zakariya Abubakar ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba a yau wanda zamu ji inda hudubar ta maida hankali a takeice daga bakin limami
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim huduba mu a yau ta bayani ne akan abin da ya shafi istighfari musamman yanayin da muke ciki a yanzu tsadar rayuwa tashin hankula Allah subhanahu wataala ya umurce mu da yawan istighfari ya bamu labarin annabawa tun daga annabi Adam da Musa da Nuhu da Sulaiman da Dawud da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun koma zuwa ga Allah kuma Allah ya biya musu bukatunsu ta hanyar yayi kankare musu zunubai sannan kuma da ayanin ka musu ababe a rayuwa ta duniya musamman Allah subhanahu wataala yayi magana cewa ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mu yawaita istighfari shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana lazumtan yawan istighfari har Abdullahi dan Abbas yake cewa mun yi muna kididdigewa zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari fiye da so 100 yana yawan istighfari sannan kuma Allah ya bamu labari dan gaya da annabi Nuhu cewa istighfari na jalbul munfa'at ina jalabun manfa'at yana jawo alkhairai da yawa domin Allah ya ce annabi ne yake ga mutane su yau sai su gifa ku su saka furo rabbakum innahu kana gaffara rasulullahi sallallahu alaikum midrara yamdilukum bi amwalin wa banin yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara har aka tambayo ni malami kwari ya da mu su jama'a sannan wani bai samu haihuwa ba wani kuncin rayuwa duk su suka tambaya sai ce ku yau sai su gifa suka ce ah karamakallahu matsaloli daban-daban kuma istighfari yace a ba ku gani ne ba ku karanta alqur'ani ne ga annabi Nuhu ya faɗa mana cewa Allah zai saukar da ruwan sama kaman da mamako bakin ƙurya zai kawo muku ainin ƴaƴa maza da mata zai kawo muku arziki masu tarin yawa ashe kenan yan uwa mai yawa ta istighfari da mu samu fa'ida duniya da lahira istighfari sanadiyan kankaran zunubi ne istighfari na yawa dan adam kunci da rayuwa cikin rayuwa istighfari na yayewa dan adam yana jama dan adam samun arziki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi lazumci istighfari lalle Allah zai fitar da shi daga duk wata damuwa zai yaye masa duk kunci sannan kuma zai kawo masa mafita ashe kenan wannan halin da muke ciki ya kamata mu lazumci istighfari domin mu samu ainihin samun tagomashi a gurin Allah ya yaye mana wannan musiba insha Allah assalamu alaikum
amma na ji kai maganar akwai istighfarin da shi kuma yake buƙatar shi ma in an yi shi ma laifi ne sai an sake masa wani istighfari
Fudail ibn Iyad yake cewa akwai istighfarin da shi ma yana neman istighfari shine mutum yayi istighfari da bakinsa amma kuma gabansa na saban Allah shine istighfar da yake neman istighfar domin dole istighfar sai ka hada da abu biyu bakinka na neman gafara sannan gabanka kuma na biyayya ga Allah subhanahu wataala to shine zamu samu wannan fa'ida amma matukan ba haka ba to istighfarin da zamu yi ma yana neman istighfari illa inda Allah subhanahu wataala
to mi sauraro inda hudubar ta maida hankali kenan daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan Azara fatan dai Allah ubangiji ya bamu ikon yin kyakkyawan aiki da hudubar mu yawaita istighfarin mu koma ga Allah a ayyukanmu kuma mu rike lizumta shi a bakunanmu sannan ayyukanmu su nuna dan kaucewa fadawa cikin wancan yanayi na istighfari da istighfari dan ganin an samu rabota a nan duniya da kuma gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani